tun da farko dai a cikin wannan dukkan bana kungiyar ta ikowa da cikin kirin da gaggawa ta taimakawa majalanta 850 a karamin hukumomin gadabu jama'ai da zaki da gamawa da kuma giyaye ana tsarar majalanta guda 1000 za su amfana daga shirin na ba da agaji a jiranin ta a madadin kungiyar ikowa daraktan agajin gaggawa da ta cike ta faɗe
yau na zo a madadin shugabanmu sunan shi Dr. Aliyu Umar Ture shi daga Gambia ne shi ya turo mu mu zo nan yau mun zo nan muna isar muku da gaisuwar shi gaisuwar shugabanmu daga duk mutanen ECOWAS zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi da sarakuna da malaman gargajiya da na addini mun san cewa cikin shekara 2024 ambaliyar ruwa ta shafe al'ummomin jihar Bauchi mu ECOWAS mun so saboda mu ba da goyon bayan aikin da gwamnatin ku take yi ga kayanmu a nan da za a ba ma mutanen da suka zo daga karfi kuma mun gode ma gwamna shi ma ya kawo nashi kare haka ya nuna cewa gwamnati ta tarayya gwamnati ta jiha da kuma duk al'ummi da Nigerian Red Cross duk da ECOWAS muna aiki tare saboda mu yi taimako ma wanda suke da damuwa
ita ma dai kuma ma'aikatar jin kai na jihar Bauchi Hajara ya tuwa ka ta bayyana irin tallafin da jihar ta samu wa mutanen da ruwan yi wa sana a jami'an bala
abin da ya kawo mu akwai federal ministry na humanitarian affairs wanda su ne da ECOWAS da Red Cross suke distribute wannan kaya mai inda wanda suka batun ruwa disaster na ruwa na 2024 ya shafe su a Bauchi muna da local government wajen guda 16 amma kowa ya san ta arewa sun ya fi shafar su so sun je su gama wa zaki katagun shira da sauransu su raba wajen kaya guda ma mutum 1000 so za a raba kaya sun ba da kaya ina ga aikin su guda 9 ne da kuma kowa zai samu kuɗi 75,000 so shi kuma mai girma gwamna so yace ya kamata a ƙara shi ma sai ta ƙara mutum 150 kamar nasu kuma akwai buhun shinkafa akwai buhun masara akwai katan ɗin taliya akwai makaroni akwai tabarma akwai bargo da kuma same number of kuɗi 75,000
suna mutanen da suka amfana da shirin sun bayyana jin daɗi da godiyar su kamar haka
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Sa'adatu Musa daga Kirfiya farashin kuma wallahi ba zan iya misaltuwa ba dan wallahi wannan abu ya mun ji dadin sa sosai yadda ya kamata
ta samu na faru ga shiga ta gaba ga abuci da wanda ta burma da abubuwa irin iri wanda ba mu da ba ma ga mai ga abuka abinci ga kuma ta burma da sauransu hadda kudi ga kuma dubu ta 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 ta
ta ita kungiyar goka da tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta fara ayyukanta a Najeriya ne a shekarar 2022 kuma a halin yanzu dai akalla kowace jiha a Najeriya ta amfana daga shirin ba da agaji Abdulrahman Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya.